بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddara wassa da amince wassa ya hada fuskokin mu a wannan rana ta lahadi a yau muna 19 ga watan Zulqa'ada haka ne ko 18 ku 18 ga watan Zulqa'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wanda ya daidai da 26 ga watan 5 shekara ta 2024 miladiya Allah tabaraka wa ta'ala cikin kaddarawarsa ya saki hada mu a wannan masallaci mai albarka Masjidul Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala da kenan unguwar Federal Locust anan cikin garin Bauchi kamar yadda muka sanar a satin da ya gabata Allah cikin ikon sa ya sa mun karkare karatun mu na littafin Sharhu Mukaffiratiz Dhunub muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abinda muka karanta Allah ya ba mu ikon aiki da daidai din sa kusakuran da muka yi kuma Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana kamar yadda muka sanar cewa zamu sanya sabon littafi a yau kuma muka bada bayani cewa insha Allah ta'ala zamu sanya karatun littafin Masailul Jahiliyya التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية لتافن دا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الله تعالى يمشي رحمه يولف وان لتافي نا مسائل الجاهلية لتافي ني وان دا يكي كونشي دا بياني أكم من يمن ين العادو مياغو wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi fada da mutanen jahiliyya akan su wanda annabi ya same su da wasu aqidun su da al'adun su annabi inda yake daidai ya dace da qur'ani da sunna ya tabbatar inda kuma yake kuskure ne ko laifi ne ko shirka ne annabi ya saba musu to wannan malami al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya rubuta wannan littafin saboda muhimmancin sa ga dukkanin musulmi kana buƙatar ka san waiwasu al'adu ne kan wanda mutanen jahiliya suke akai wanda annabi ya saba musu saboda rashin sanin haka yana iya kai ka zuwa ga karaya ko ka taimaka wajen raya wata sunna ta jahiliya wanda annabi ya faɗa da ita baka sani ba wanda mafiya yawan musulmai a yanzu da masu kiran kansu ahlus sunna da wanda ba su ba mafiya yawa sun fada ciki zaka ga akwai al'adu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba ma mutanen jahiliyya akan shi amma ya dawo cikin al'umar mu al'umar musulmai
mutane da yawa suna aikata shi, wasu ma suna aikata shi, suna aikata hakan da sunan cewa hakan ma shine daidai, wasu suna aikata hakan da sunan cewa su kadai ne ma ahlus sunna, in babu su babu wasu ahlus sunna, wasu suna aikata hakan da sunan cewa su ne kadai ma masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, in ba su ba wani mai son annabi. So kaga ashe akwai bukatar dukkanin musulmi ya san waɗannan miyagun al'adu saboda yayi kokarin ya nisance su, saboda kar ka tashi ranar lahira cikin masu kishiyantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abinda annabi yayi fada da shi a tsawon rayuwarsa, kai kuma ka zo kana raya wannan abun ba tare da wato ainihin sani ba, Allah ya sa mu dace. To wannan shi yasa wannan malami Malam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya rubuta wannan littafi, wanda ya kamata mu san alal aqal takaitaccen bayani ko tarihi akan wai wane ne shi Malam Muhammad ibn Abdul Wahhab, wane ne shi. Sunan shi kamar yadda muka ji shine al-Imam al-Allama al-Mujaddid al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Abdul Wahhab ibn Abdullah at-Tamimi an-Najdi, Allah ta'ala ya yi mishi rahama. Wannan shine sunan shi al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Abdullah at-Tamimi an-Najdi. An haife shi a shekara ta 1115 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda an haife shi a wani gari da ake kira da garin Uyaina a cikin kasar Najd. Ana aka haife Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Malam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya taso a gidan ilimi, a gidan mutunci, a gidana karamci. Mahaifinsa Abdul Wahhab, mahaifin shi alƙali ne shi, masanin fiqh ne shi, kaga ya taso a gidan manyan mutane kenan. Kakansa kuma shi din mufti ne, mai ba da fatawa ne shi, duk wata fatawa in ta rikice a zamaninsa to wajen shi ake isowa. Kaga babansa alƙali, kakansa malami ne, mufti ne, sannan kuma kakan nashi shine ra'isa ulama'in Najd, shine shugaban malamai na ƙasar Najd gaba daya, shine shugaban malamai nasu gaba daya. Da haka da baffanninsa da ƴaƴan baffanninsa sun kasance ma'abota ilimi, ma'abota matsayi, ma'abota daraja. Wannan garin nashi da aka haife shi a ciki, garin Uyaina da sauran garuruwan da suke kewaye da wannan gari na Uyaina din, daga cikin garuruwan da suke cikin ƙasar Najd, Allah ya musu arziki da manya-manyan malamai wanda suke tafiya a bisa mazhabar Hanabila, wato mazhaba ta al-Imam Ahmad ibn Hanbal, tun daga malaman da suke ƙasar Sham, wanda suke Falastin, da kuma wasu waɗanda suke wasu ƙasashe wanda suke kewaye, ko wanda suke wasu garuruwa wanda suke kewaye da garin su na Uyaina. Saboda haka sai zama mafiya yawan su, tunda kaji an ce mazhaba ce ta Hanabila, ya nuna kenan gogaggu ne akan harkan fiqh, saboda galibin mazahib in ka ji an ce sabanin mazhaba kaza akan matsala ce ta mai matsala ta fiqh, amma matsala ta aqida fil ghalib ba inda ake sabani tsakanin Maliku da Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal da Abu Hanifa, duk an yi ittifaqi sai dai akan abun da ya shafi fahimta ta fiqh. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya haddace Al-Qur'ani yana dan karami, bai cika shekara 10 ba, Allah ya azurta shi da haddan Al-Qur'ani. Da haka bayan ya gama haddan Al-Qur'ani sai kuma ya kutsa cikin ilimomi daban-daban, ya koyi fiqh, ya koyi tafsirin Al-Qur'ani, ya koyi ilimi na hadisi a wajen mahaifinsa a farko, tunda mun ji mahaifinsa ma alƙali ne, malami, da kuma malaman da suke kewaye da shi a cikin garu, a cikin garinsu, kafin ya tashi ya tafi zuwa wasu ƙasashe don koyon karatu, sai da ya fara koyon karatu a cikin garinsu, a gaban iyayensa, a gaban malamansa wanda suke cikin wannan garin nasu. Saboda haka bayan nan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya tashi ya zagaye ƙasashe da yawa na duniya, ya je koyi littafin Allah, ya koyi tafsirin Al-Qur'ani, ya koyi sunnar manzon Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyi aqida kwarai da gaske. Wannan yasa mafiya yawan rubutunsa da littafansa suke tafiya a bisa babi na aqida. Mafi girma wanda yafi shahara a gare mu shine kitabut tauhid. Kitabut tauhid ga kuma wannan littafi da yake gaban mu na masailul jahiliya. Ya rubuta littafin al-usulus sita, ya rubuta littafin tafsiru kalimati tauhid. Kaga bayani ne akan kalmar tauhidi din, kalmar la ilaha illallah wai me fassaranta. Akan wannan ya rubuta littafi su kutum da guda. Kaga la ilaha illallah kana ganta sukan biyar ya maka yawa, kaga mafadin ta. Amma shi littafi ya rubuta dan yayi mata sharhi saboda a nuna maka cewa kalmar tana da fadi kwarai da gaske. Daka malam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kebance mafi yawan rubututtukan sa akan abin da ya shafi aqida saboda ya gyara ma mutane aqidar su. Hatta shi wannan littafin da yake gaban mu na masailul jahiliya mafi girman abin da ke cikin sa shine aqida. Mafi girma domin za mu ji cewa insha Allah mas'ala ta farko da malam ya kawo wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saba ma mutanen jahiliya akai shine shirka. Shine shirka. Naka abinda ya fara da shi kenan, a bar shirka a yi tauhidi. Wannan shine abinda shirka ya fara da shi. Allah madaukakin sarki ya yi mishi rahama. Daka daga nan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya fantsama cikin duniya na neman ilimi, dan neman ilimi ya je zuwa Makka da Madina, ya yi karatu a wajen malamai a Makka da Madina, ya je zuwa kasar Basra, ya yi karatu a garin Basra a cikin kasar Iraki, ya yi karatu a wajen manya-manyan malamai, ya je kasashe na duniya da yawa, ya yi karatu, ya yi yawo na neman ilimi sosai-sosai saboda ya zo ya taimaki al'ummarsa, ya kuma yi ma al'ummarsa wa'azi, ya kuma fitar da al'ummar da yake cikinta daga kangi na shirka da bid'a zuwa kangi na tauhidi, zuwa wato faifai na tauhidi da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Malam Muhammad ibn Abdul Wahhab lokacin da ya fahimci cewa mafiya yawan mutanen zamaninsa sun sama wato kafa mai fadi tsakaninsu da ainihin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun yi nesa da tauhidi da sunna. Wannan yasa yayi iya bakin kokarinsa domin ya ga ya dawo da al'umma zuwa ga kan hanyar Allah, zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yasa malamai suka ce hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bayan kowace shekara 100 Allah yana tada wannan al'umma, ya tada wani mutum a ciki ko wasu mutane wanda za su sabanta ma mutane addinin su da aka manta da shi, tauhidi da sunna da aka manta da su. To Allah yana tada a kowane karni, kowane bayan shekara 100 karni da yake nan, Allah yana tada manya-manyan bijimayen malamai hamshakai wanda za su dawo da al'umma zuwa kan hanyar Allah da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Shi yasa zamu ji ana kiran shi da al-mujaddid, wato mai sabanta ma mutane abinda suka manta na addinin su, abinda mutane suka manta na tauhidi da sunna da addinin Allah, yayi kokari wajen dawo da su zuwa ga kan wannan hanyar. Saboda haka ya samu malamai a zamaninsa sun shagalta ni da karatun fiqhul Allah. Shi yasa muka ji cewa suna tafiya ne akan mazhabar Hanabila. Sun shagalta ne da karatun fiqhul Allah. Mafiya yawa mutane ana shirka, ana shirka, ana shirka, amma kuma ana karatun fiqh, amma ba karatun aqida, ba karatun tauhidi. Kaga wannan shirin baci ba kenan, an yi damuwa kenan. To dan saboda haka wannan yasa da malam ya gani cewa mutanen sa sun shagaltu da bid'o'i da wasu abubuwa na shirka da roƙon matattu da ma waɗanda ba sa nan, da roƙon wani wanda ba Allah ba, bauta ma wasu waɗanda ba Allah ba. Wannan yasa malam Muhammad ibn Abdul Wahhab yaga cewa shi kuma bari ya tashi yayi karatu, ya je ya karanci tauhidi da aqida. Shi yasa ya zaga kasashen duniya, mafi girma ya tafi zuwa kasan wato Makka da Madina saboda ya je ya koyo aqida, tsantsa tatacciyar aqida, ya zo ya koyar da al'umma hakikanin wato ainihin aqida saboda ya tace musu imanin su, ya gyara musu imanin su da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Daka malam Muhammad ibn Abdul Wahhab duk inda yaga an yi shirka baya shiru bai ja baki ya shiru duk inda yaga abin da ya kamata a gyara na barna baya shiru sai yayi iya bakin kokarin sa wajen ganin ya tashi dan ya gyara wannan barnan da ya gani saboda yayi aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mar ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa zalika adhafu aliman da haka malam muhammad ibn abdul wahhab bai kasa a guyo ba wajen kira zuwa ga tauhidi kira zuwa ga aqida kira zuwa ga tantance da tace ma musulmai ainihin tatacciyar aqidan su da kuma dawo da su zuwa ga bautan Allah subhanahu wa ta'ala da haka malam ya tashi ya tsayi wajen karantarwa ya tsayi wajen da'awa zuwa ga hanyar Allah ta hanyar hikimomi da usulubai daban-daban na wa'azi dan haka Allah ya sa mu wa'azin sa albarka mutane kuma suka karfi wa'azin sa kwarai da gaske mutane suka fahimci wa'azin sa har ya zama cewa wa'azin sannan har ya fita ma daga cikin garin su ya zagaye sauran garuruwa da sauran kasashe na duniya to ka'ida ce in dai ka zo ka samu mutane akan barna in ka ce lallai lallai sai an gyara to dole ka samu ranka cewa zaka samu wanda za su yi rigima da kai musamman ka samu mutane akan shirka ka ce dole sai an dawo an yi tauhidi to za a yi rigima da kai sai dai ka yi hakuri kaga Allah ya faɗa mana game da annabi salih ya ce walaqad arsalna ila samud akahum salihan an i'budullaha fa idza hum fariqan yahtasimun Allah ya ce hakika mun aika zuwa ga samudawa mun aika musu dan uwan su annabi salih da yaje kawai ce musu yi an i'budullah yace ku bauta mu Allah daga fadin haka Allah ya ce fa idza hum fariqan yahtasimun he ga su sun kasu kashi biyu suna kusuma da juna menene yace musu ce musu yi kawai ku bauta mu Allah shikenan kawai sai al'umma ta rabu biyu wannan suna tauhidi wannan suna shirka so kaga dole duk wanda zai tsayu akan tauhidi yace zai yi wa'azi ya kira mutane zuwa ga tauhidi dole sai ya shirya rigima da mutane to shi yasa malam muhammad ibn abdul wahhab ya samu ibtila'i sosai daga malaman zamanin sa malamai da yawa sun yi fada da shi sarakuna da yawa sun yi fada da shi sun yi rigima da shi saboda ana yadawa cewa ga wani yaro nan an haife shi kwana-kwanan nan ya tashi yana so ya haifar da rabuwan kai tsakanin al'ummar musulmi wanda wannan kuma shine abin da ya iso har cikin mu yanzu jama'a sun riga sun saba ya rige haɗin su a zuciyar mutane cewa wanda yake kira zuwa ga tauhidi da kadaita Allah da bauta wai kokari yake ya raba kan mutane abin da ake so shine idan ni ina sunna ina tauhidi he naga dan bid'a naga mushriki yana shirka yana bid'a to in shiru wannan wai shine haɗin kai tsakanin musulmi to wannan ba shine haɗin kai ba jama'a wannan sunan shi haɗin baki kene yanzu mun hada baki da wanda ya daidai a cikin mu da wanda ya barna duka mu ce kowa yana kan daidai ya zama haɗin baki kenan hatta kai ga hatta wanda suke alu sunna suna ruduwa sai ka ji an ce da duk malaman sunna za su zama irin malam wane da an zauna lafiya wai malam wane shine wai shi baya wa'azi akan tauhidi baya cewa kaza shirka ne baya cewa kaza bid'a ne wai duk malamai su zama irin sa wai shine za a zauna lafiya yin shiru da barin kira zuwa ga tauhidi da sukar shirka da bid'a baya kawo zaman lafiya abinda ke kawo zaman lafiya shine mushriki ya bar shirka ya dawo tauhidi dan bid'a ya bar bid'a ya dawo sunna wannan shine abinda ke kawo zaman lafiya kuma shine haɗin kai na gaskiya tsakanin musulmai Allah ta'ala ya ce qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimati sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah Allah ya ce ka ce musu ya ku ahlul kitab ku zo mu hadu zuwa ga wata kalma wannan kalman ita za ta hada tsakanin mu da ku ita za ta daidaita tsakanin mu da ku ita za ta hada kanmu menene wannan kalmar Allah na'budu illa Allah kana mu bauta mu kowa in ba Allah ba wannan shike kawo hadin kai mai bautan gumaka mai bautan shehunne mai bautan waliyai mai bautan malamai mai bautan matattu ya bari ya dawo duk mu haɗu mu bauta ma Allah daya wannan shi ke kawo haɗin kai amma duk wani abu in ba wannan ba bai kawo haɗin kai bai kawo haɗin kai ba zai taɓa yiwa ba saboda haka mutane da yawa suna ruɗuwa wanda hatta waɗanda suke shiga harkan da'awa suna ruɗuwa da cewa barin sukar ɗan bid'a ko mushriki wai yana kawo haɗin kai mabiya yawa kuma shine mutum ne yana da'awar cewa shi ahlus sunna ne amma kuma baya so ya ga ɗan bid'a suna zagin sa yana so ya ji ɗan bid'a suna cewa wani bai da zafin aƙida ba zai taɓa yiwa baya haka ba yanda za a yi mutum ya baje kolin shirka kai ka zo da shantos na tauhiri ka feffeshe shi kuma ya yabe ka ba zai taɓa yiwa ba ba zai yiwu ba Allah ya ji kan Malam Jafar ya ce in ka ga ɗan bid'a bai sake baki a kanka ba to kana shirme kenan kana shirme kenan wato ya ga cewa da kai da shi duka Ali ne ya ga Ali kawai kai suna kake yi suna ne kawai cewa kai ahlus sunna amma duk wani abin da ya shafi tauhidi ba ruwanka da shi abin da ya shafi sunna ba ruwanka da shi to dan me zai zage ka dan me zai soke ka amma ya gama cewa shi ahlus sunna shi dan shi kaza ne yana shirka yana bautan gumaka yana bautan kaza sai ka zo kace a bauta mu Allah shi kadai to ya zai yabe ka mutane ne da yawa suna ruduwa wai in mutum yace la ilaha illallah ba a ce masa ya zama kafiri saboda ya faɗi la ilaha illallah to ka ce la ilaha illallah kuma ka warware la ilaha illallah a aiki to ya kenan daka yanzu mutane suna so duk mu haɗu da ahlus sunna mai cewa Allah ɗaya ne da ɗan bid'a ɗan haƙiƙa mai cewa komai Allah ne duk a yi shiru a ce kowa musulmi ne Allah fa fitowa ya ƙarare kafirta wanda suka ce annabi Isa Allah ne yace laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu thalatha Allah yace waɗanda suka ce Allah shine ukun alloli guda uku sun kafirta wanda suka tafi akan aqidar Allah uku Allah yace musu kafirai ne to ya kuma mai aqidar komai Allah ne shi kuma zai zama musulmi ta yaya in wanda yace Allah uku ne Allah yace wani kafiri ne to wanda yace komai Allah ne wannan ba shi yafi cancanta ya zama kafiri ba amma Allah yace akufarukum khayrun min ulaiku amlakum bara'atun fi zubur su wayannan kafirin cikin kun sun fodan can ne su dan me wadancan za a ce musu kafirai wadan ba za a ce musu kafirai ba to da yawan mutane suna shagaltuwa da sun fi so a yi wa'azi akan wasu abubuwa daban amma kar a taɓa tauhidi kar a ce shirka kaza kar a ce kaza bid'a ce so suke yi kawai a tafi a bai ɗaya kamar yanzu misali kowa dai ya sani hanya kai tsaye daga nan Bauchi zuwa Gombe guda ɗaya ce wanda za ta kai ga kai tsaye ba zagaye kawai sai kuka shiga mota za ku tafi Gombe sai ga direba ya kama hanyar kan sai a ce a motan a haɗu kawai a haɗa kai a yi shiru direba ya ci gaba da tafiya saboda kada a kawo rudani a ci gaba da tafiya kawai za a tafi Gombe an kama hanyar Kano a yi ta tafiya a yi ta tafiya kar a tsaya yaushe za a isa Gombe akwai ranar isa babu ranar isa so yanzu an zo an haɗu kowa ya ce shi musulmi ne sai dai wannan ya tsaye akan musulunci wannan ya yi shirka sai aka ce a'a a yi shiru kawai a ce da musulmai da mushrikan kawai kowa musulmi ne don ya faɗi la ilaha illallah to shi ma fasto daga cuta sai ya fito ya ce la ilaha illallah ya koma tunda wannan ya ce la ilaha illallah ya kuma ce komai Allah ne kuma shi musulmi ne to fasto mai cewa Allah uku ne shi ma ya kamata in ya ce la ilaha illallah kuma ya ce Allah uku ne bai kamata a kafirta shi ba bai kamata a kafirta shi ba to ƴan uwa amfanin mu sanya wannan littafin shine don mu tace ma junanmu mu yi kokari mu gyara ma junanmu aqidunmu ba mu yi ma kanmu adalci ba idan muka shagaltu da karanta wasu fannoni muka bar fannin tauhidi idan ka lura da mutane da yawa zaka ga zamanin nan yanzu irin yadda manzon Allah ya samu zamanin sallallahu alaihi wasallam ya samu zamanin jahiliya cike da shirka ya yi dauki ba dadi da su akan tauhidi shine irin zamanin da muka dawo shine irin zamanin da muka dawo yanzu su manzo Allah da yazo ya samu zamanin sallallahu alaihi wasallama shekara 13 yana kiran mutane zuwa ga me zuwa ga tauhidi ba a fara saukar da fikihu ba a fara saukar da cewa ai sallah ko azumi shekara 13 ana tauhidi sallah lokacin da annabi zai sallallahu alaihi wasallama zai aika mu'az zuwa kasar yaman abu na farko da ya fara ce masa falyakun awwalu ma tad'uhu ilay shahadatu an la ilaha illallah abu na farko da zaka fara kiran su zuwa gare shi shine ka dauki Allah da bauta wannan shine abu na farko kafin ka ce musu su yi sallah ko azumi to ce musu su fara tauhidi su fara ka dauki Allah da bauta ɗan uwana duk abin da zaka je gaban Allah da shi na laifi mai sauki ne a wajen Allah Allah kan iya yafi maka in baka tafi da shirka ba in baka tafi da shirka ba amma in ka tafi gaban Allah da shirka to di yawan ayyukanka duk nagartan ayyukanka wallahi aikin banza kai aikin banza kai Allah ya faɗa yace innahu man yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu nar Allah yace duk wanda ya hada Allah da wani wajen bauta ya mutu akan shirka to ya ji maransa faufau har abada Allah ya haramta masa aljanna makomarsa kuma ita ce wutan jahannama makomarsa wuta Allah ya faɗi a hadisul qudsi yace ya kai dan adam inda zaka ga mudani ka cika duniya da yawan laifuffuka amma a cikin laifuffukan nan babu shirka Allah yace ni kuma zan cika maka duniya da gafara to kai zunubi cikin duniya amma ka gafara cikin duniya saura ne sai aljannatul firdausi insha Allah to amma kaga muhallin shaydin yace kaga mudani ba shirka a ciki tauhidi shine babban abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ranan tashin alkiyama Allah zai sa azu da wani mutum wannan mutumin yana da littafai guda 99 manzon Allah yace kowanne littafi in an bude shi zaka ganshi maddal basar iya ganinka iya girman littafin a cikin wannan littafai guda 99 babu aikin alkhairi ko guda daya duka aikin tsiya ne suka cika littafin za a debo ilal littafin a sa mala'iku su daddore waɗannan littafin akan tafi ɗaya na skeli Allah zai ce masa kana da wani abu sai ce a Allah ka dai tunani ya gama tunaninsa ya san shi bai aikata komai na alheri ba Allah zai ce masa kana da wani kyakkyawan aiki a wajenmu anan kuma ba zalunci manzo Allah ya ce sai a ji a dauko wata bibaka ID card a jikinta a rubuta la ilaha illallah Allah sai ya ce masa kana da wannan sai ya ce ya rab ma hadhihi albitaqa bitilka sijillat ce ai ubangiji wannan dan karamin ID card din me la taimo yin san manya manyan littafin Allah zai ce sai an gwada saboda ba zalunci sai a daura wannan la ilaha illallah a dai bangare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ilaha illallah nauyinta sai ya rinjaye su Allah sai mai gafara ya kai shi aljanna wannan kuma ba kofa bace ga mutum ake tunda bai yi tauhidi ba ta tunda bai yi shirka ba to bari yayi ta ayyukan sa na ashiya wannan zalika fadlullahi yutihi banya sha ganin daman Allah ne ya zabi wani ya masa ya hana wani kuma in ya so amma dai muhallin shayid shine ana so a nuna maka nauyin tauhidi nauyin tauhidi yanzu duk ayyukan da yayi na ashiya da duk yawan zunuban da yayi wannan la ilaha illallah da kake ganin ta kana raina ta gashi nan tarin jaye shi tarin jaye su da haka tauhidi babban abu ne tauhidi abu ne mai girma kwarai da gaske saboda haka wannan littafi yana da matukar muhimmanci a gare mu kwarai da gaske kuma muhimmancin shi a gare mu ba wai dan mu zo mu yi diran miƙiya akan wasu ba a'a idan karatu mu yi nisa zaka ga wannan mas'alolin mafiya yawa hatta mu karan kan mu alu sunna dukan kan mu zamu yi saboda da yawan mu fada cikin mas'aloli ta yawa so kaga idan akwai abu mai zafi wajen wannan karatu mu ma za mu ji zafi amma gwamba mu ji zafin gaya mu kan mu gaskiya a duniya da mujizafin nadamar ba mu dai gaskiya ban anje lahira wannan yafi mana sauki saboda haka wasu abubuwan zamu ga in an mun zo karatun su zamu ji cewa a ashe wannan ma ba da zallan NBDI yake yi ba har da mu da muka ce mu ma ahlus sunna ne ashe akwai matsalolin da mun fada ciki ashe kenan akwai bukatar mu gyara akwai bukatar mu gyara saboda haka littafi ne wanda yake yake da matukar muhimmanci kwarai da gaske mafiya yawa hatta cikin ƴan uwanmu da suke tare da mu lokacin da muka ce za mu fara karatun wannan littafi wasu sai su ce a'a su suna ba da shawarar a sa wannan littafi ba wannan ba saboda suna ganin kamar wata bomb ne za a dasa a cikin al'umma a to tauhidi ne za mu karanta ba bomb bane har wanda suke ahlus sunna ne abinda suke gani shine har wani yana ba da shawari akan cewa kaga kai baka da matsala da kowa cikin mutane kar ka je ka dawo mutane mutane su fara zagin ka wai kar mu karanta tauhidi saboda kar yan bidiya su zage mu to kaga ai wanda ya fi mu daraja ya fi mu kima ya fi mu hankali ya fi mu lissafi da ya fara ce musu kai sha'irun majnun suka ce masa kai mawaki ne kai mahaukaci ne yafi kowa hankali ba amma suka ce mai mawaki suka ce masa mahaukaci kai na kuma gamu ashe in dai zamu bi turbansa da gaske to dole mu shirya zagi dole mu shirya zagi sannan kuma ai matsala ce a fili duk wanda kaga yayi zagi to bai da karatu ne so ka tare mutum ka dauko aya da hadisi ka kure shi ka kai shi bango ba ayan ba hadisin to ya kace kar yayi zagi to ta yadda sace shi ai bai da wajen sacewa to sai ka dan bar shi ya dan yi zagi shi ma sai ya huce sai ya sace tunda ba aya ba hadisi sai yayi zagi a ce maka dan iska a ce maka dan zina a ce maka kaza a ce maka kaza wannan hucewa yake yi duk in an gama sai a ce to kawo ina karanta kasantuwar mutum dan zina ne ba shine mai laifi ba laifin na wanda suka haife shi ta hanyar zina ne haka ba batun ma dan zina ko ba dan zina ake yi ba wannan abun da na karanta din gaskiya ne ko ba gaskiya bane wannan shine in ba gaskiya bane to kawo gaskiya din in kuma gaskiya ne to kai hakuri kai kuma ina rantse muku da Allah da yawa daga cikin wanda muke ganin su NBDI a yan kasan nan wallahi da gaske suna son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma matsalan da suka samu shine sun fada karkashin jagorancin ɗan son zuciya wanda suka dauka a matsayin fitilu kala su nuna musu hanyar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma ba Allah da annabin ne a ransu ba wasu manufofi ne a cikin zukatansu mafiya yawa so mafiya yawa abun zargin ba 'yan ƙasa ba ne su 'yan ƙasa abun tausayi ne su wanda suke ababen zargi su ne 'yan sama sun fahimci gaskiyan sun san kaza shi ne gaskiya amma son zuciya shi ne zai hana su bi hallaji wani kwanaki yana cewa wai wani daga cikin malamansu ya fito ya ce a dinga sassauta lafazi a daina sukan 'yan izala sai ce mu daina sukan su da suke sukan shehunanmu kaga yanzu ya yadda ahlus sunna ba sa sukan sunna me ya laifin ahlus sunna suna sukan shehunansu ashe shi defense ɗinsa ba akan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam defense ɗinsa akan shehunai ne shi damuwan shi ba annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ashe faɗin cewa annabi muhammadu a baki ashe ƙarya yake yi to yanzu za ka ga mutum yana cewa shi yana son annabi amma a karanta mana hadisin annabi ya take wanda duk yana cikin masailin da zamu zo mu ci a karanta mana hadisin annabi ya take har na ga yanzu tunda zamani ya ci gaba ahlus sunna sun fito da ilimomi da yawa har yan bid'a ma suna iya wai an zo an ce ga hadisin annabi ce wannan hadisi ne ahad wai ya zo ta hanya daya to ni kuma mamakin da nake yi shine wai yaushe ma dan bid'a ya san bambancin hadisi ingantacce da mai raunika mutumin da yake addini da mafarki to wanda yake addini da mafarki har ya ce ma wani wannan hadisin mai rauni ne wanda yake gina addini yake kafa hujja da mafarki da tatsuniya. Anan fa aka zo ana karanta ma jama'a falalan salatin annabi salatin ibrahimiyya. Ga hadisai nan a cikin littafai masu yawa littafin muwatta, ga hadisi na a cikin Bukhari, hadisi a cikin sunan Abi Dawud wanda mun zo da su domin karanta su anan. Amma wani yayi tsalle ya karanto tatsuniyan da wani shehin sai ya karanta yace yafi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma shine wai yanzu wai kuma an zo wata qadiyya an dauko musamman qadiyyar iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai wannan hadisin ahad ne ta hanya ɗaya yanzu wanda ya tura hadisi. Ga hadisin nan ingantacce ka ture shi ka dauki tatsuniya kai aiki da shi din wannan tatsuniya ce ai wanda zai ce Allah ya kawo masa salati ya turo mai salati ta hanyar mala'ika Jibrilu. Wallahi da ni da kai duk mun san tatsuniya ne, kai ma ka san wallahi tatsuniya ce, sai dai kawai ka tafi a kai saboda son zuciya, amma wallahi kai ma ka san tatsuniya ce. Kenan yanzu duk wanda ya rufa daki ya ce ya fito ya ce Allah ya masa wahayi, baka da ikon ka karyata, baka da iko. In har ka gaskata wancan to dole ka gaskata wannan, in ka karyata wannan dole ka karyata wancan, saboda duk abu ɗaya ne. Ya rufe kanshi a cikin daki ko a dakin kaba an kawo masa wahayi, wannan shi ma ya rufe kanshi a masallaci an kawo masa wahayi, ba shi kenan ba? Allah ya sa mu dace. To irin wannan dambarwan shi ne ina kawo mana wannan ne saboda mu fahimci halin da shi malam Muhammadu ibn Abdulwahab ya tsinci kansa a wancan lokacin. Allah ya sa mu dace. To wannan littafi za mu ga ainihin shi matani ne wanda an samu manya-manyan malamai da yawa sun yi masa sharhi, wanda mafi wato ingancin sharhi da aka yi mishi a wannan zamanin shi ne sharhin da Sheikh Salih bin Fauzan al-Fauzan ya yi ma wannan littafi. Allah ya saka mishi da alkhairi, Allah ya kara ma rayuwar shi albarka, Allah ya sa ya gama da duniya lafiya. So abinda za mu yi kokari shi ne, abinda za mu bi shi daki bayan daki shi ne matanin littafin, ba sharhin shi malam Fauzan ba. Sharhin za mu yi kokari wajen haɗa shi wannan sharhin da kuma wasu sharhohi, amma dai shi ma wannan sharhi na malam Fauzan yana da matukar muhimmanci, kuma shi ma insha Allahu ta'ala za mu yi amfani da shi wasu wajajen idan mun zo domin bayani, za mu karanta zallan sharhinsa ne kawai a matsayin bayani insha Allahu ta'ala. So shi yasa za mu ji mukaddimar da malam yayi, wanda za mu karanta mukaddimar da shi malam Muhammad ibn Abdulwahab yayi. Shi yasa za mu ga a shi littafin malam Fauzan in an kawo matsala sai a ce ashar, sai a kawo sharhi, ma'ana ga abinda malam ibn Abdulwahab ya rubuta da kuma sharhin da shi malam Fauzan yayi. Allah ya saka musu da alkhairi baki daya, Allah ya musu jago, Allah ya saka musu da alkhairi. Mu kuma da zamu karanta wannan littafin Allah ta'ala ya mana jagoranci. Malam yace bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, jinjina da yabo da godiya su kara tabbata ga Allah ubangijin talikai, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadi. Allah ya daɗin salati da tsira da aminci da albarka a bisa annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, da iyalansa da sahabbansa baki daya. Wa ba'd, malam yace bayan haka qala shaykhul islami Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, malam Muhammad bin Abdul Wahhab shaykhul islam Allah ya masa rahama yana fadi fi muqaddamati risalatihi, a muqaddimar fi muqaddimati risalatihi, a muqaddiman littafin sa ko dan takaitaccen littafi da ya rubuta ya masa suna masailul jahiliyya. To wannan jawabin da muka ji anan ba shi malam Muhammad bin Abdul Wahhab bane ya fadi shi, ɗaliban sa ne da suka da hakaito littafin daga gare shi, ko waɗanda suka rubuta littafin sai su yi shimfiɗa game da shi littafin ɗin da kuma bayani a kan shi malamin kafin a shiga kan ainihin abin da malam ya faɗi. To shi ne ga farkon maganar malam ibn Abdulwahab, shi ne ya ce hadhihi masail khalafa fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyya, waɗannan wasu matsaloli ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ma mutanen jahiliyya akai, alkitabiyyin wal ummiyyin, masu littafi a cikin su da marasa littafi. Alkitabiyyun su ne waɗanda Allah ya ba su littafi, su ne ahlul kitabi kenan, al ummiyyuna sune kuma waɗanda basu larabawa kenan larabawan makka waɗanda basu iya karatu ba basu iya rubutu ba huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin sune al ummiyun wanda basu iya karatu ba basu iya rubutu ba mimma la gina lil muslimi an ma'rifatiha abinda musulmi ba zai wadatu ba a ce bai sani ba babu wadatuwa ba wanda za a ce ya wadatu game da sanin waɗannan matsalolin wajibi ne akan kowa ya san waɗannan matsalolin faddiddu yuzhiru husnahu diddu wa bididdiha tatabayyanu al-ashiya'u malam yace kishiya abinda ke bayyana kansa shine kishiyansa abubuwa kuma suna bayyana ne in suna da kishiyoyi kenan ga matsalolin jahiliya ga kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayyanar waɗannan matsalolin suke ƙara fito da kin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa sayyidina Umar yace ba wanda zai fahimci musulunci sai wanda ya san jahiliya wanda ya san jahiliya ya dauko jahiliya ya kwatanta da musulunci to anan ne zaka fahimci ashe musulunci addini ne mai kyau shi yasa ai Jafar lokacin da suka zo zuwa wato wajen sarki Hirakal a zuwa wajen sarki Najashi da suka yi hijira zuwa kasar Habasha lokacin da ake azabtar da su a cikin garin Makka annabi ya umarce su cewa ku yi hijira zuwa kasar Habasha akwai wani sarki mai adili ne shi bai musulunta ba amma ba zai bari a zalunce ku ba da haka mutanen Makka suka tara tawaga su je su samu sarki a gaya masa cewa ko wayannan mutanen fa gudu suka yi sun gudu dangi ne suka zo don su tayar masa da rigima a cikin gari suka zo sarki ya kore su suka je suka bi ta hanyar fadawa aka yi ba ma fadawa cin hanci akan gobe in an je fada su za su zo su bayyana cewa ga abin da ya kawo su a sake musu wayannan mutanen su tafi da su kuma kar a bari kowa a cikin su yayi magana saboda ba su da gaskiya haka suna zuwa gaban sarki Najashi wayannan kafirai suka tashi suka yi bayani ce wayannan mutanen sun aikata ayyukan ashami a cikin garuruwan su haka suka gudo suka zo garin ka dan su samu mafaka in ka ba su mafaka suka samu wajen zama za su tada rigima a cikin gari haka ka sake mana su mu tafi tare da su sarki Najashi sai ya ce a'a ai adalci shine in ana rigima tsakanin mutum biyu ko bangarori guda biyu a jira kowane bangare yayi jawabi saboda haka aje a tawo da waɗancan mutanen su zo suma aka je aka tawo da su Jafar yace da su in an je gaban sarki to ku bari ni zan yi magana ana zuwa sarki yace a samu wani a cikin ku yayi jawabi Jafar bin Abi Talib ya daga hannu tashi yayi jawabi yace ya kai wannan sarki yace mun kasance mutane kaskantattu jahilai muna cin bushi muna shan jinin yan uwanmu muna caca muna cin riba muna cin haram yace mutum yana ko yana saduwa da uwar da ta haife shi mun samu kanmu muna su yanke zumunta mai karfi yana danna mara karfi a cikin mu yace sai gashi Allah ya turo mana wannan annabi yazo ya kira mu yace mu bauta mu Allah shi kadai yace mu sada zumunta yace mu daina zalunci yace mu daina zakke ma matan iyayenmu ya lissafo abubuwa na karamci da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace muka bi shi waɗannan mutanen sai suka daura ga mun azabtar da mu haka annabi mu ya umarce mu cewa mu hijira mu dawo zuwa ƙasar ka saboda zaka babu mafaka kai ba azzalimi bane shine muka zo nan shine yanzu suka turo waɗannan saboda su zo su yi daɗin baki saboda a sake mu a mai da mu su ci gaba da azabtar da mu da haka wannan sarki ya tattaru ya fatattaki waɗannan ya tashi ya kore su tashi su bashi waje kaga da Jafar ya tashi sai ya kwatanta masa ga halin da muke ciki a jahiliya ga kuma yanayin mai kyau da muka tsinci kanmu lokacin da musulunci ya zo to shine malam yace faddidu yuzhiru husnahu diddu abinda ke bayyana kyan abu shine kishiyan sa wa bi diddiha tatabayyanul ashiya abubuwa kuma suna bayyana ne ka gane kyan su in ka san kishiyoyin su saboda haka wannan ya nuna cewa ashe abinda malam yake so ya nuna mana shine anan shine sanin wa'annan mas'alolin shine zai bayyana maka kai kuma wasu hanyoyi ya kamata ka bi don ka kauce musu Huzaifa ibn al-Yamani yace mutane kowa in yazo sai tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam wace hanya ce za ta kai ni aljanna ni kuma in nazo sai in ce mai me zan yi in shiga wuta dalili saboda ina son yi kokarin kauce ma abinda zai kai ni wuta domin ka kauce ma hanyar wuta yafi falalla akan kai ta kokarin neman hanyar aljanna yafi falalla dan in ka kauce ma hanyar wuta to kai tsaye ka san aljannan amma garin neman hanyar aljanna in baka yi kokarin kuma kauce ma hanyar wuta ba sai kuma ka rubuta ma hanyar wuta sai ka fada cikin hanyar wuta Allah ya tsare mu malam yace fa ahammu ma fiha wa ashaddu khabaran mafi muhimmancin abun da ke cikin wayannan mas'alolin mafi hadari adamu imanil qalbi bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallama shine rashin imani da abun da manzon Allah ya tura shi sallallahu alaihi wasallama fa in indafa ila dhalika istihsanu ma alayhi ahlul jahiliya tammatil khasara malam yace idan zuciya ta alakanta zuwa ga haka bisa ga irin abun da jahiliya suke kai to asara ta gama tabbata shine cewa mafi hadari cikin wayannan matsalolin shine rashin imani da abun da manzon Allah ya tura shi rashin imani da Allah rashin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kaga kenan malai yana ce nuna mana in zuciya ta jingina ta alakanta da wannan abun na rashin imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to asara ta gama tabbata cikar asara kenan kama qala ta'ala kamin da Allah yace walladina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun wadanda suka yi imani da shirme suka kafirce ma Allah wayannan sune asaran kaga in zuciya bata yi imani da abin da manzon Allah ya zo da shi ba dole za ta yi imani da wani abu dole za ta yi imani da wani abu to ashe kenan kaga duk wanda ya bar Allah ya alakanta zuciyarsa da wani abu ba Allah ba to asara ta gama me asara ta gama tabbata a gare shi to kaga bisa ga wannan tun daga nan zamu fahimci ashe fa abin da ke cikin littafin na lallai akwai tauhidi a ciki akwai kadaita Allah da bauta a ciki wanda shine abu mafi muhimmanci da ya kamata mu kiyaye so wannan muqaddimar na karanta mana ita ne saboda mu dan fara dosanin haske da zakin da ke cikin wannan littafi wanda insha Allah ta'ala yau mun yi gabatarwa ne wanda ko mun ce zamu fara mas'ala ta farko lokacin kurare ne ba zai ba mu dama mu kai mu isa zuwa ga inda ya kamata ba da haka dole mu tsaya akan haka insha Allah ta'ala sai kuma a dole dukan mu zamu yi hakuri musamman bisa ga yanayi da muka tsinci kanmu a ciki zamu ga cewa karatu zamu dinga takaita shi ba faffadan karatu kamar yadda muka saba ba a baya saboda in mun lura zamu ga yanzu an samu wato kai a yanayi na farko ba wuta a wancan lokutan a baya mafi yawa mukan zo mu yi karatu da wuta sai wasu lokutan ne ake tada inji saboda rashin wuta sannan kuma yanzu ga ba wuta ga kuma mai shi ma ya mike tsaye to kaga duk da dai mun yi godiya ma Allah ya dan ja baya a kwanakin nan muna roƙon Allah ya ƙara matsar da shi baya Allah ya ƙara kai shi baya bayan haka a kamar yadda muka saba duk karatun da muke yi akwai dan uwa malam Jafar daga wuntin dada wanda yake turo yan aikin sa irin su malam Nura su zo su dauka mana karatu tun daga karatun mu na littafin mukaffiratuz dhunub har littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan so lallai sun yi kokari tasowa tun daga wuntin dada a zo har federal low cost a zo a dauki karatu kawai abin da ya kawo su kawai a dauki karatu a koma ba neman kudi ko wani abu ba to kaga gaskiya wannan wannan abun abu ne wanda suka cancanci a yaba musu kwarai da gaske. So za mu ga cewa tun daga yanzu bai kasance tare da mu ba, saboda can masallacinsu a can wuntun da an sanya musu darasi da ya yi clashin da darasin nan namu. To kaga mu ma karan kanmu ba mu yi maka mu adalci ba, ba mu za adalci ba, muka ce ya baro daukan karatun masallacin unguwansu ya taho nan ya zo ya dauki a namu karatu. So bisa ga haka muka yi kokari wajen mu ga yaya za a yi wannan karatun shi ma a cigaba da daukan shi kamar yadda aka saba daukan wancan, saboda muhimmancin sa kwarai da gaske da sauran darussa. Da haka muka yi kokarin tattaunawa da yan uwa, wanda wasu daga cikin garin nan, wasu daga wajen garin Bauchi a sauran jihohi daban-daban, akan cewa lallai tabbas ya kamata a ce muna da mallakar kayan daukan karatunmu. Iya faɗi tashi, musamman ma mu ƙarƙashin gidauniyarmu ta Abu Ruqayyah Islamic Qualification Council, ya kamata a ce muna da kayan daukan karatu da sauransu. So bisa ga wannan mun yi kokarin tuttura ma wasu wanda muke tare da su, wanda kuma suke tare da wasu mutane wanda suna iya ba da gudumawa da taimakawa wajen ganin cewa mun mallaki kayan daukan karatuttukanmu da sauran abubuwan da ya kamata, tunda ba darasi ɗaya zalla muke yi ba. So shi ma Malam Ahmad da ya zo ya ɗauki wannan darasin namu, dole mu yi mishi addu'a Allah ya saka mishi da alheri, saboda na yi ta tunani a kan suwa ya kamata a ɗauka. Duk wanda aka kira ya zo ya ɗauka shi ma yana ɗaukan wani darasi. So Allah ya sa muka gamu da Malam Ahmad ta hanyar ɗan uwa Malam Abdullahi Hassan Sango, ya haɗa mu da shi kuma ya zo ya ɗauka mana wannan darasi. To kaga watakila shi yana kusa da anan a wannan karatu. So in an tashi karatu a can nesa, shi kuma yana nesa da mu. So kaga akwai buƙatar a ce akwai kayan ɗaukan mu na darusa, wanda hakan zai taimaka mana ma wajen killace darusanmu da kuma masu nema da masu buƙata kwarai da gaske. So bisa ga haka, kamar yadda na ambata mana, wasu ƴan uwa sun yi ƙoƙarin yaɗa sanarwa da kuma neman gudumawa da tallafi don sayen kayan ɗaukan darusa, tun daga kan shi wannan a stand da wannan wuta da kuma waya mai kyau ta ɗaukan darasi da duk abubuwan da ya kamata. So mun tattauna, sai aka ba da shawarin akan cewa ya kamata in an zo nan na sanar, saboda karatun yana isa worldwide, yana yaɗa duniya da sauransu. So wanda ya tura yana buƙatar, aka tura mai neman taimako yana buƙatar ya ji neman taimakon kai tsaye daga bakinmu, domin tabbatar da cewa ba damfaransa za a yi ba kuma cin kuɗin shi za a yi akan aikin banza ba. Saboda haka da wanda suke tare da mu da kuma wanda suke kallon mu a kafafen sadarwa, ga duk wanda Allah ya mallaka musu ya ba su dama, lallai muna buƙatar kayan ɗaukan karatu, kuma muna buƙatar gudumawa daga al'umma wajen mallakar kayan ɗaukan karatu don mu yi tarayya da su cikin lada. An tambayi Malam Usaimin, aka ce masa da mai wa'azi da mai yaɗawa waya fi lada, sai ya ce kun luɗa mun kai. Na kasa gane da mai wa'azin da mai yaɗawa ladan waye fi girma a ciki. Shi mai ɗauka mai yaɗawa in ba mai wa'azi aikinsa ya tashi, shi mai wa'azi in ba mai yaɗawa shi ma aikinsa ya samu matsala. To kaga shi duka ana tafiya ne hand in hand, ana tafiya ne a tare. So ashe kenan, ga duk wanda ya taimaka da iya abin da ya mallaka, komi karancinsa komi kashinsa, aka haɗu aka mallaki waɗannan kaya, duk abin da aka yaɗa ma jama'a suka amfana, insha Allahu tabaraka wa ta'ala duka za mu yi tarayya a cikin wato ainihin lada. Allah ya ba mu ikon taimakawa da kuma ba mu dama da iko na mallakan kayan dukan darussanmu, ya yi mana albarka baki ɗaya. Wannan masallaci da muke wannan darasi a ciki, Allah maɗaukakin sarki ya saka ma duk wanda suka ba da gudunmawa wajen gina shi da ma shawari wajen gina masallacin na tsawon shekaru, kamar yadda sati biyu da suka gabata Malam Hashim yake faɗa mu shekara 40 da gina masallaci, sama da shekara 40 ana sallah a masallaci. To kaga kusan rabin ƙarni kenan. Kaga wanda yake da gudunmawa wajen gina masallaci ya juma yana kwasan lada gaskiya. Allah ya saka muku da alkhairi baki daya, Allah ya mana albarka baki daya. Malam Ahmad, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya ka da gidan aljanna, Allah ya mana sakayya baki daya, Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. So insha Allahu sati mai zuwa za mu shiga kai tsaye cikin waɗannan mas'aloli, mu fara jin menene malam ya tattaro mana domin mu amfana da su insha Allah ta'ala. Allah ya mana albarka baki daya. Allahumma izil islamu wal muslimin wa zil shirka wal mushrikin wa dammir a'daaka a'daa ad-din wa sul ibadaka al-muwahhidin wa hammi hawzata ad-din ya rabbal alamin ya dhal jalal wal ikram. Sai shi kuma littafin da zamu gani ga masu bukata shi wannan mai sharhi in ban manta ba na sai shi a 3500. Wannan matani ne shi kuma babu sharhi. Ana sai da shi a naira 1000. Saboda haka da duk masu bukata suna iya mallakan shi domin ana karatu mutum yana bibiya yafi fahimta. Amma kuma ya koma gida yana iya sake bin darusa da kuma abin da aka yi insha Allah. Allah ya mana albarka. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.